نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد هو ما سورة رم ta wannan kafa ta yaɗa bayanai radio Kausan mai albarka, muna gabatar muku da gaisuwa ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna yi ma Allah godiya wanda ya sake maido da mu, ya sake ba mu dama domin dawowa a wannan rana ta Juma'a mai albarka wacce ta dace da 22 ga watan 4 watan Rabi'u Sani hijira 1438 wanda ya daidai da ranar 20 ga watan 1 2017 miladiya. Don ci gaba da gabatar da wannan darasi na mai albarka mai suna Ni Musulmi Ne, wanda muke gabatarwa a kowane sati na ranar Juma'a daga karfe 10 zuwa karfe 11 karkashin wannan littafi na mai albarka a alamus sunnatul manshura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura na al-imam Hafiz al-Hakimi, wanda ya gina shi akan tambaya da amsa, tambaya da kuma amsar tambaya, kuma kusan tambayoyi 200 ne da wani abu wanda muke bin su daki daki. An gina littafin akan tambaya da amsa saboda a sauƙaƙa fahimtarsa ga masu sauraro. Littafin da yake karantar da mu manufofinmu na musulunci, yadda musulmi ya kamata ya fahimci addininsa, ya kuma ƙudurce ƙuduri mai kyau, aƙida mai kyau game da addininsa. Wannan kuma shi ne darasinmu na 7 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna fatan da masu sauraro wanda suke sauraronmu da mu gaba ɗaya, Allah ya haɗa mu cikin lada, Allah ya sa mu fahimci wannan karatun akan daidai, mu kuma yi aiki da shi. Muna addu'a ga wannan gidan radio, Allah ya ƙara masa albarka, Allah ya ƙara masa albarka ya kuma ya ƙara ɗaukaka shi. Muna kuma addu'a ga wannan ƙasa tamu, ita ma Allah ya sa mata albarka, Allah ya kawo kwanciyar hankali a cikinta, Allah ya kare mu daga fitintunu da kuma tashin hankula. Yan uwa masu bukatu na alkhairi, muna fata Allah ya biya mu kowa bukatunsa ta alkhairi. Waɗanda suke fama da waɗansu damuwoyi da matsaloli, muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki ya yi musu. A darasin ƙarshe, idan ba a manta ba, mun shiga gabar da take bayani akan wato musulunci da kuma rukunnan musulunci, wanda duk mun yi bayani akan rukunnan musulunci guda 5, wanda ya mana bayani akan ma'anar kalmar shahada, ko in ce kalmomin shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, da kuma ma'anoninsu da sharuɗansu, ya kuma kawo mana dalilai na shar'antuwar sallah, inda aka samu dalili na da aka shar'anta sallah a cikin Qur'ani da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Haka ya kawo mana dalilai da suke bayani akan zakka, da kuma dalilai da suke bayani akan azumi, da kuma ainihin dalilai da suke bayani akan aikin haji. Mun kawo gaba ta da take bayani akan wanda ya bar waɗannan abubuwa guda 5 da aka lissafa, ko in ce wanda ya bar waɗannan rukunnan musulunci, ko ya yi jayayya da su, meye hukuncinsa. wanda ita ce ta kai mu zuwa ga tambaya ta 34 da kuma amsarta, wanda mala ya ce ma hukumu man jahada wahidan minha aw aqarra bihi wastakbara anhu, me hukunci wanda ya jayayya da ɗaya daga cikin rukunan musuluncin nan guda biyar, ko kuma ya yadda da su a cikin zuciya amma ya yi girman kai ya ƙi yadda ya bi, me hukuncinsa? Ma'ana mun lissafo rukunan musulunci guda biyar, kalmar shahada biyu, sallah, azumi, zakka, aikin hajji, wanda su ne shika-shikan musulunci. To shine malai ke tambaya me hukuncin wanda ya yi jayayya da ɗaya daga cikinsu, ma'ana ya ce bai yarda da ɗaya daga cikinsu ba, ya ce ya yarda da sauran amma bai yarda da hajji ba, misali, ko kuma bai yarda da wajabcin azumi ba, ko bai yarda da zakka ba, ko bai yarda da sallah ba, ko bai yarda da Muhammadun Rasulullahi ba, ko wani abin da ya kama da haka. Ya yi jayayya ya ce bai yarda da ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda biyar ba, me hukuncinsa? Ko kuma a'a ya yarda da su a zuciyarsa, ya gamsu, to amma wajen ya fito ya furta da baki ya yi aiki ya ƙi yarda ya fito ya yi aiki da shi, to me hukuncin wannan? Shine malai ya ba da amsa, ya ce yuqtalu kufran ka ghairihi min almukazzibin walmustakbirin misli iblis wa fir'aun, za a kashe shi a matsayin wanda yake ya kafirta, misali za a kashe shi a matsayin murtaddi, wato wanda yake ya kafirce mu musulunci, kuma hukuncinsa ɗaya, ko kuma ka ghairihi min almukazzibin, wato kamar wasunsa, wato duk ɗaya yake da wasu da wasu waɗanda suke masu ƙaryatawa, wanda suke ƙaryata musulunci, wal mustakbirina, da wanda suke girman kai game da bin addinin musulunci, misli iblis wa fir'aun, kamar iblis wanda shine shaitan, da kuma fir'auna, waɗanda su sun kafirce ma Allah, kuma bayan sun san abin da ya zo da shi, abin da ya aiko gaskiya ne. Iblis ya san umarnin da Allah ya yi na cewa a yi ma annabi Adam sujuda gaskiya ne, to amma ya yi girman kai, Allah ya ce fastakbara wa kana minal kafirin, ya yi girman kai ya kasance daga cikin kafirai. To haka shi ma fir'auna ya yarda da abin da annabi Musa ya zo da shi a zuciyarsa, kamar da Allah ta'ala ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, Allah ya ce sun yi yarda da ita, wa jahadu biha, sun yi jayayya da gaskiya, sun yi jayayya da abin da annabi Musa ya zo musu da shi, wastaiqanatha anfusuhum, amma zuciyoyinsu sun yi yaqini game da cewa wannan abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne, to amma saboda ana ji da izza da kuma mulki, to sai aka yi jayayya da wannan gaskiya din, kuma aka yi girman kai, Allah ya ce zulman wa uluwa, saboda zalunci da kuma neman girma da ɗaukaka. Ina Allah ta'ala ya ce ka duba ka ga yaya ƙarshen maɓannata yake kasancewa. Saboda haka dukkan wanda ya yi jayayya da ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar, ya ce bai yarda da shi ba, ko ya yi girman kai game da shi, to wannan matsayinsa ɗaya da Iblis ko kuma fir'auna, wanda in ana hukuncin musulunci to hukuncinsa murtaddi ne, wanda za a kashe shi a matsayin murtaddi a musulunci. Sai ma da ya kai mu zuwa ga tambaya ta 35, ya ce ma hukumu man aqarra biha summa tarakaha linau'i takasulin aw ta'wil, me hukuncin wanda ya yarda da waɗannan shika-shikan musulunci guda biyar, summa tarakaha, sannan sai ya bar su, ko ya bar ɗaya daga cikinsu, linau'i takasulin, saboda nau'i na kasala da son jiki da raunin imani, aw ta'wil, ko kuma wani tawili da ya zo da shi, wanda wannan tawilin ya sa ya ƙi yin aiki, ko ya ƙi yarda, ko ya ƙi yin imani da wajabcin ɗaya daga cikin waɗannan shika-shikan musulunci guda biyar a kansa. To shi kuma mai hukuncinsa? Daga shi ba ƙaryatawa ya yi ba, irin waɗancan na farko da aka yi bayani ba ƙaryatawa ya yi ba, a'a, wato ya yarda da su, amma ya bar aiki da su saboda kasala. Kamar mutumin da yake musulmi ne amma ka samu baya sallah, ba shi musulmi amma bai yana sakaci da sallah, ko musulmi ne amma azumi ya zo ka samu baya azumi, kuma shi musulmi ne amma gashi azumi ya kama saboda kasala, ko son jiki, ko neman kuɗi, ko wani abu, sai ya ƙi yin azumi, saboda yana ganin in yayi azumin to azumin zai hana masa abubuwan da yake yi na hadarsa da kasuwancinsa da neman kuɗinsa da ƙwadagonsa, sai yake ɗaukan azumi, ko wani ma ƙi yin sallah, ko ya zama yana wasa da ita, yayi wata baya yin wata, ko baya yin ta akan lokaci, ko wasu abubuwa irin waɗannan, wani saboda kasala, wasu kuma tawili.
wasu kuma tawili ne yake kai su zuwa ga yin irin wannan. Shine malam yayi tambaya anan, yace to su irin wa'annan mai hukuncin su, mai hukuncin waɗanda suke samun kansu a irin wannan matsayin. Sai bayar da amsa yace amma salatu, amma dai ita sallah fa man akharaha an waqtaha, dukkan wanda ya jinkirtar da ita daga lokacinta, bi hadhihi sifa, da wannan sifa, mana ya jinkirtar da sallah ga lokacinta saboda kasala ko son jiki ko shagaltuwa da wasu al'amura na duniya ko wani abu da ya kama da haka, fa innahu yustatabu, to shi wannan za a nemi ya tuba ya bar sallah, ya daina yin sallah. Gashi wani musulmi ne amma bai sallah, to abinda za a yi, yustatabu, za a nemi ya tuba. Wasu malamai suka ce za a nemi ya tuba kwana uku, za a bashi kwana uku ya je ya tuba, ya gyara, ya dawo, ya rika yin sallah tare da musulmi. Fa in taba, idan ya tuba, to kaga shikenan an samu abinda ake bukata. Sai a nemi Allah, a roki Allah ya yafe masa, a taya shi addu'a Allah ya yafe masa abubuwan da ya da sakaci a baya. Wa illa, idan kuma ba haka ba, ma'ana idan ya ki tuba aka bashi kwana uku aka ce ya dawo ya ci gaba da sallah, tunda ya yadda da musulunci, ya yadda da wajibcin sallah a kansa, to amma baya yi, aka sai a nemi ya tuba kwana uku a ce ya dawo ya ci gaba da sallah. Wa illa, idan ya ki kutila haddan, to sai a kashe shi a matsayin haddi, ba a matsayin murtaddi ba. Bambamcin da yake tsakanin kisa na murtaddi da kuma kisa na haddi, kisa na ridda da kisan haddi, shi kisa na ridda wanda aka kashe shi a matsayin murtaddi ba a yi masa sallah, ba a yi masa jana'iza irin ta musulunci da sallah, ba a kai shi makabartan musulmi. To amma wanda aka kashe shi a matsayin haddi, to kaga shi wannan za a yi masa sallah, sannan kuma za a yi masa jana'iza irin ta musulunci, sannan kuma za a kai shi makabarta ta musulmi. Wannan shine bambancin su. Wancan za a kashe shi a matsayin murtaddi saboda shi bai yadda da sallan duka ba, wannan kuma haddi ne saboda ya yadda da ita, ya yi imani da ita, amma dai ya ki, har ma aka bashi dama ta kwana uku ya tuba, yake tuba, to za a kashe shi a matsayin wato ainihin haddi. Mala yace li qawlihi ta'ala, saboda fadin Allah ta'ala, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum, suratu tauba aya ta 5. Allah yace fa in tabu, idan suka tuba, wa aqamu as-salata, kuma suka tsayar da sallah, wa atu az-zakata, kuma suka bayar da zakka, fa khallu sabilahum, to ku kyale hanyar su, ma'ana ku rabu da su, wato sun zama musulmi, sun zama ƴan uwanku. Da kuma hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, umirtu an uqatila an-nas, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Manzon Allah yace an umurce ni an uqatila an-nas, in yaki mutane, hatta yashhadu an la ilaha illallah, har sai sun shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma sun yadda cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne, wa yuqimu as-salata, kuma su tsayar da sallah, wa yu'tu az-zakata, su bayar da zakka. Sai ce fa idza fa'alu dhalika, idan suka aikata wannan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, to sun tsare daga gare ni, sun tsare jinainayensu da kuma dukiyoyinsu daga gare ni, ma'ana ba za a yake su ba, a zubar da jininsu, sannan ba za a ribace dukiyoyinsu a matsayin ganima ba. Sai ce illa bi haqqil islam, sai fa da haƙƙi na musulunci, idan wani abu na haƙƙi na musulunci ya yadda cewa a zubar da jininsu ko wani abu da ya kama da haka. Haƙƙin musulunci shine kuma wanda wani hadisi ya fassara, inda manzon Allah yake cewa la yahillu dammi mri'in muslimin illa bi ihda salasin, jinin mutum musulmi bai halitta sai da ɗayan abubuwa guda uku, ta as-sayyibu zani, mutum mai aure idan yayi zina, to shari'ar musulunci ta ce a kashe shi ta hanyar jifa, ta hanyar rajmu. Yace kuma wan nafsu bin nafsi, da wanda ya kisan kai ya kashe mutum kisa na ganganci, to sai a masa kisasi, shi ma a kashe shi. Yace kuma wattariqu lidinihi, da wanda ya ridda ya bar musulunci, ya bar addininsa. Al-mufariqu lil jama'a, wanda yazo yana rabe tsakanin jama'ar musulmi, shi ma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hukuncin sa a shari'a kisa. To kaga wannan shine haqqul islam din da manzo Allah yace illa bi haqqil islam sai da dayan wa'annan abubuwa guda uku yace kuma wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabin su ina nan ga Allah ta'ala Allah ta'ala shine zai musu hisabi akan abin da suka aikata amma matukar sun kalmar shahada sun tsayar da sallah sun bayar da zakato sun zama musulmi saboda haka ba za a yake su ba wannan idan ana a lokacin da ake yakin ake bayani yace wa amma zakah amma ita zakka kaga wannan bayani akan sallah ita sallah an yi ittifaki ko an yadda da cewa wanda ya barta koda da gangan ne koda ya yadda da wajibcinta to za a kashe shi a matsayin haddi idan aka nemi ya tuba bai tuba ba wa amma zakat amma ita zakka fa in kana mani'uha man la shaukatu lahu akhadha al-imamu minhu qahran idan ya kasance wanda ya hana zakka musulmi ne ya ce ya yadda da zakka ya yadda da wajibcin zakka amma kuma yaki bayarwa shine malai yace fa in kana mani'uha man la shaukatu lahu idan wanda ya hana zakkar mutun ne wanda baya da wani karfi haka baya da makamai wanda zai kare kanshi da su mutun ne wanda bai koma gefe ya jarun duna ba to akhadha al-imamu minhu limami ko shugaba zai karbi wannan zakkar daga wajensa qahran wato da karfi bisa tilas wa nakalahu bi akhdhi shay'in min malihi sannan ayi masa wata ukuba ta dibar wani abu daga cikin dukiyarsa wato bayan an fidda zakka sannan kuma a dibi wani abu a cikin dukiyar a bawa bayan a raba mu bayan Allah sadaka saboda ayi masa wani horo saboda gobe kar ya sake bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malihi ma'aha alhadis hadisin isnadin sa ingantacce ne Imam Ahmad da Imam Nasa'i sun fitar da shi muzalla ce wa man mana'aha dukkan wanda ya hana zakka fa inna akhidhuha to mu za mu kwace ta daga hannunsa wa shatra malihi ma'aha sannan a dibi rabin dukiyarsa kuma tare da zakkan a raba mu bayan Allah a matsayin horo gare shi domin kar gobe ya sake irin wannan gangancin wannan game da zakka kenan ga mutunan da yake baya da jama'a baya da karfin da zai kare kansa yace kuma wa in kanu jama'atan amma idan wadanda suka hana zakkar wata jama'a ce walahum shaukatun kuma suna da wani karfi da makamai da zasu kare kansu to wajaba alal imami qitaluhu to wajibi ne akan shugaba na musulmi ya yake su hatta yu'adduha har sai sun bayar da zakkan nan dole a yake su har sai sun bayar da zakka lil ayati saboda aya wato wanda muka karanta a baya fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum saboda wannan aya to sai a yake su wal ahadisu sabiqa da kuma hadisai wadanda suka gabata umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakah alhadis saboda wannan aya ko in ce wannan ayoyi da irin wannan hadisan to saboda haka za a yake shi a kwaci wannan zakar da karfi wa fa'alahu abubakar wa sahabatu radiyallahu anhum wanda ka abubakar in Allah tabbata gare shi da kuma sahabbai gaba dayan su su ma sun aikata haka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an samu wa'ansu daga cikin musulmi da suka koma gefe suka ce su ba za su bayar da zakka ba ba wai sun kafirta bane a suna nan akan musulunci amma su ba za su bayar da zakka ba mai dalili saboda wani tawili da suke da shi kaga malam dama ya sa sharadin wanda ya bar daya daga cikin su saboda kasala ko kuma tawili to su sai suka yi tawili Allah suka ce ai ayar tana magana ne da manzon Allah dai aka ce ya karbi zakka khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alayhim inna salawatuka sakanun lahum ila akhir al-aya suka ce to ayar manzon Allah yake ba mu unni khuz min amwalihim ma'ana kai manzon Allah ka karba daga cikin dukiyoyinsu ka karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu suka ce to yanzu tunda bawo manzon Allah ya bar duniya to kenan wannan umurnin da ma manzon Allah aka bawa to yanzu manzon Allah kuma ya bar duniya shi yasa yanzu su ba za su saki bayar da zakka ba to wanda sahabbai suka ce musu yadda da wannan tawili nasu ba abinda aka sani umurni ne ake bawo manzon Allah amma ana nufin al'umman sa gaba daya saboda haka yanzu dan bawo manzon Allah a raye ba za a ce kuma ba za a ci gaba da bayar da zakka ba ko kuma wannan wajibi na zakka ya sauka ba haka abin yake ba saboda haka suka ki bayarwa aka yi ta kokarin fahimtar da su suka ki yarda wanda daga ƙarshe abokan ya yake su kuma aka kwaci wannan zakka din daga hannunsu to wannan shine hukuncin wanda yake yin zakka yake bayar da zakka wa amma sawmu amma shi azumi falam yarid fihi shay'un walakin yu'adibuhu al-imamu aw na'ibuhu bima yakunu dhajran lahu wa li amsalihi amma shi wato ainihin azumi shi azumi mala yace ba a samu wani dalili da ya gangaro da yake bayani akan ga irin hukubar da za a yi ma wanda yake yin azumi a nan duniya ba mana ba wani dalili da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallama ko a shari'ance da yake bayani akan cewa wanda yake yin azumi saboda tawili ko saboda kasala yake yin azumi ga wani hukuba da za a yi masa sai mala yace amma duk da haka walakin yu'adibuhu al-imam amma duk da haka shugaba na musulmi zai ladabtar da shi au na'ibuhu ko kuma na'ibin shugaba zai ladabtar da shi wato a kama shi a yi masa hukuba irin wanda ta dace abinda ake kiransa ta'ziri bisa ga ijtihadin shugaba to wannan da baya yin azumi kuma an ja hankalinsa ya ki wani irin horo ya kamata a yi masa dai ya zama wajen kunne ga yan baya sai a ga in bulala ya kamata a yi masa bulala in wani abu da ya kamata a yi masa dai irin wannan sai a yi masa dan ya zama wajen kunne shine ba da yace kaga kenan duk da shari'a bata zo da wani hukunci da za a yi masa ba fat'an to amma an ba wa shugaba dama ya ijtihadi ya ga me ya kamata a yi ma wani tunda ga yanan baya azumi zai ladabtar da shi ko na'ibinsa ya ladabtar da shi bima yakunu dhajaran lahu da abinda zai zama wajen kunne da tsawatarwa gare shi wali amsalihi da ire-irensa kowa sai ya shiga taitayinsa kenan to wannan shine game da wanda yake wato ainihin yin azumi wa amma al-hajju amma shi aikin haji sai mala yace fa kullu umril abdi waqtun lahu dukkanin rayuwar dan adam lokaci ne na aikin haji dama ita haji an wajabta ta ne ga musulmi so daya a rayuwarsa idan kai aikin haji so daya a rayuwarka to wannan wajabcin ya sauka idan ka sake komawa karo na biyu karo na uku karo na hudu duk nafila kake amma wannan karo na farko shine wajibi akan ka to kuma duk tsawon rayuwar mutum wannan wajabcin yana nan har lokacin da ya samu yaje ya sauke shi shine mala yace wa amma al-hajju fa kullu umril abdi waqtun lahu dukkanin rayuwar dan adam lokaci ne na da zai samu dama ya je yi wannan aikin haji la yafutu illa bil mauti wato shi wannan aikin hajin baya kubucewa baya saraya daga kan mutum sai fa in ya mutu idan mutum ya mutu in har baya da halin yi ne yasa bai je yayi ba har ya mutu wannan ba wani laifi a kansa to amma idan har akwai dukiyar akwai dama akwai hanya akwai sabil din da Allah ya ce fa man istata ilayhi sabila akwai sabil din amma bai je yayi ba to wannan yayi sakaci in yaje can Allah tsakanin shi da Allah ne Allah ya ga dama ya gafarta masa Allah ya ga dama ya azabtar da shi shine mala ya ji hankali yake wal wajibu fihi al mubadara shi yasa abinda yake wajibi akan abinda ya shafi aikin haji shine a gaugauta mutum da Allah ya bashi dama ya gaugauta ya je yayi dan akwai mutuwa kuma dama samuwa take yi na wani dan lokaci kuma ta kubuce ashe a lokacin da damar ta samu sai mutum ya amfani da ita sannan kuma akwai mutuwa saboda jin tsoron mutuwa ta zo maka ga dama ta samu sannan baka je kai ba har mutuwa ta same ka to kaga wannan zai sa ka fuskanci wato ainihin hukunci ko hukuba daga wajen Ubangiji bale yace wa qad jaa al wa'idul ukhrawi fi at-tahawun fihi wa lam yarid fihi uqubatun khassatun fi ad-dunya shi aikin haji an samu hujjo dalilai a cikin Qur'ani da hadisi waɗanda suke tsawatarwa suke nuna narkon azaba da za a yi mashi wanda yake yin aikin haji a lahira wato nasocin hadisi da ayoyi sun yi bayani akan hukuba da wa'idi wato alƙacewa da alƙawalin azaba da aka yi ma wanda yake tafiya aikin haji bayan ga daman ta samu amma ya ki tafiya yayi an samu hadisai da yawa da suka nuna ga irin hukubar da za a yi masa a lahira saboda sakacin da yayi amma walam yarid fihi uqubatun khassatun fi dunya ba a samu wani dalili da ya gangaro yana bayani akan irin uqubar da ya kamata a yi masa a duniya ba saboda haka a nan duniya ba wani hukunci da aka yanke akan wanda yake tafiya aikin haji to kai shugaba ka ma shi kai masa kaza a'a wani yana da hali amma ya ga tafiya yake haji shikenan ku kyale shi in ga je lahira ya gamu da Allah ba dai ya yadda da wajibcinta ba ya yadda kuma ta hau kan shi amma ya ki zuwa saboda jahilci wasu na cewa ai kira ne kira ne da zarar Allah ya baka dukiya ya baka hanya ya kira ka sai in ka ki tafiya wani ya ce ai kira ne Allah bai tada ni ba wannan dukkan su kurakure ne da mutane suke tafkawa saboda haka ba wata hukuma da za a yi masa a hukumance a duniya to amma a lahira yana da azaba mai tsanani idan bai gaugawa ya gyara ɗabi'unsa da halayensa ba to wannan shine wato hukuncin wanda ya bar ɗaya daga cikin waɗannan shikashikai guda biyar wato saboda kasala ko kuma saboda tawili tambaya ta 36 shine za mu shiga gaba ta biyu ko in ce mataki na biyu daga cikin matakan musulunci guda uku idan ba ku manta ba a baya mala ya ce mana shi musulunci matakansa guda uku ne maratibud din salasu matakan musulunci matakan addini uku ne akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan to mun kammala bayani akan al-islam a yanzu za mu shiga bayani akan mataki na biyu na addini shine al-iman idan kun fahimci al-islam kamar yana ya kunshi ayyuka ne na zahiri irin su sallah azumi zakka aikin haji kalmar shahada da sauransu to amma shi al-iman za ku ga shi kuma ya kunshi ayyuka ne galibi na zuciya wanda tasirin su yake bayyana akan gaban mutum shine da malai ya tambaya yace ma huwal iman menene imani ma'ana menene imani kalmar imani ma'ananta a larabci suka ce huwa ma waqara fil qalbi وصدقه العمل هو صدقه الاعمال وبدت ثمراته في الجوارح اذا كتي الايمان شيء ما وقر في القلب شيء ابين ده يتثبتو ا cikin zuciya wato wani abu da zai tabbato ya samu gindin zama a cikin zuciyar bawa ya zama bawan ya yadda da shi yayi imani da wannan abun haka yake وصدقه العمل هو الاعمال ayyukan sa ne da kullun suka gaskata shi domin idan mutum yayi imani da abu za a ga kuma ya tashi yana yin aiki don wannan abu mutumin da yayi imani da cewa zai samu riba idan yayi kasuwanci ya yadda da haka to shine ya tashi kuma yake yin kasuwancin don ya samu riba saboda ya yadda a zuciyarsa in yayi zai samu duk da ba tabbas amma mafi rinjayen zatansa yana ganin in yayi zai samu to haka ake so mutum ya zama yayi imani tabbataccen imani ba wai imani wanda yake hada da shakku ba game da wato ainihin dukkanin abin da ake so yayi imani da shi na da ya shafi addini shine ma da yake wasaddaqahu al-amal imani shine abin da ya tabbato a zuciya kuma aiki ya gaskata shi wa bada thamaratuhu fil jawarih sannan tasirin sa ya bayyana akan gaban mutum kaga idan ka suna kiyayewa abin da aka ce ka kiyaye hannuwan ka suna kiyayewa bakinka yana kiyaye abin da ake so ka faɗa abin da ake so ka aikata kana aikatawa to wannan shine ake kira imani shi yasa amsar tambayar malai yace al-imanu qawlun wa amal shi imani fada ne da baki da kuma aiki da gabobi fada ne da baki da kuma aiki ki qawlul qalbi wal lisan fada ce ta zuciya da kuma harshe imani fada ce ta zuciya da kuma harshe wa amalul qalbi wal lisan sannan kuma aiki ne na zuciya da harshe wato shi imani qaulul qalbi wal lisan fada ne na zuci wato a zuciyarka ka yadda ka fadi abin da ake so a zuciya wal lisan haka harshen kama ya furta abin da ake so ka furta wa amalul qalbi wal lisan sannan kuma shi imani aiki ne na zuciya zuciyar za ta yi aiki aikin ta shine ta yadda wal lisan shi ma harshe yayi aiki aikin harshe shine ya furta wal jawarihi sannan su ma gabbai su yi aiki aikin gabbai su ne su aikata abin da ake so su aikata a addinance wa yazidu bi ta'a malai ce kuma shi imani yana karuwa ta hanyar yawaita ayyukan da'a ayyukan kirki wa yanqusu bil ma'siya yana kuma raguwa ta hanyar aikata ayyukan sako wa yatafadalu ahluhu fihi sannan kuma masu imanin suna samun fifiko a cikin imani wani yafi wani wani yafi wani ba a taro aka zama ɗaya ba za a samu wani imanin sa yafi na wani ƙarfi gurgudan ikhlasin sa gurgudan yawan kyawawan ayyukansa to wannan shine ma'anar imani shine malai ya tambaya ta 37 yace madalilu ala kaunihi qawlan wa amal qawlan wa amal me dalili na kasancewar imani fada ne da kuma aiki. Abinda aka sani a lugar Larabci, imani shine yarda da abu a zuciya. To amma a shari'a idan aka ce imani, bayan yarda a zuciyan kuma dole ana buƙatar fada da baki, ana kuma buƙatar aikatawa da gabbai. Wannan a shari'ance kenan. Amma a lugar Larabci aka ce iman, yana nufin at-tasdiqul jazim, shine gaskata abu a zuciya. To amma a shari'ance dole bayan ka gaskata kuma a samu tasirin wannan gaskiyar ya bayyana a halshenka, ka faɗi abinda ake so ka faɗa, ka aikata abinda ake so ka aikata. To me dalilin da yake nuna cewa shi imani faɗa ne da kuma aiki? Malai ya kawo dalilai kamar haka a matsayin amsa. Yace qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala yace walakinna Allah habbaba ilayhimul iman wa zayyanahu fi qulubihim. Allah yana bayani akan mutanen kirki, yace walakinna Allah, sai dai shi Allah, habbaba ilayhimul iman, ya soyar da imani a cikin zukatansu. Ma'ana ya sanya soyayyar imani a cikin zukatan masu imani. Wa zayyanahu fi qulubihim, ya kuma kawata wannan imanin a cikin zuciyoyinsu, ya kawato a zuciyarsu ka yadda da shi. Suratul Hujurat aya ta 7 yace kuma qala ta'ala, Allah ta'ala yace fa aminu billahi wa rasulihi, to fa ku yi imani da Allah da manzansa. Nan umurni ne Allah yake bayarwa cewa ku yi imani da Allah da manzansa a cikin suratul A'raf aya ta 158. Sai ma da yace wa hadha ma'ana shahadataini, wannan shine ma'anar kalmomin nan na shahada guda biyu, allataini la yadkhulul abdu fi ddini illa bihima, kalmomin nan da bawa baya shiga addini sai ta hanyar su, mana sai da su, sai ya furta su. To kalmar fa aminu billahi wa rasulihi ta kunshi wa'annan kalmomi guda biyu, fa aminu billahi la ilaha illallah wa rasulihi shine muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To wannan kalmomi ne guda biyu wanda mun faɗa a baya cewa bawa bai shiga addini sai ta hanyar fadar su da bakinsa, sai ta hanyar su. Sai ya ce wa hiya min amalil qalbi i'tiqadan wa min amalil lisani nutqan. To wannan kalmomin guda biyu suna daga cikin ayyukan zuciya, sai i'tiqadan a kudurce, mutum ya kudurce a zuciyarsa wannan ai kudurce wannan kalmomin da ma'anar su a zuciya. To wannan aikin zuciya kenan. Wa min amalin lithani, kuma yana daga cikin aikin halshe, aiki ne na halshe, nutqan ta hanyar furta su kenan. Harshen ka zai yi aiki wajen furta su, shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sannan harshen ka a zuciyarka ita ma ta yi aiki wajen kudurce ma'anan su da yadda na ma'anar, sannan gabbanka su ma su yi aiki wajen aiki da ma'anar. Shine ba da yace wa hiya min amalil qalbi i'tiqadan wa min amalil lisani nutqan. Sai ce la tanfa'u illa bi tawati'ihima, wannan kalmomin guda biyu ba sa amfanarwa sai dai idan an samu muwafaqa, tawatur wato tarayyar halshe da zuciya a wajen tabbatar da su, da halshe da zuciya su yi tarayya, halshe ya fada sannan zuciya ta yi imani ta tabbatar da abinda halshe ya fada. To ba ta amfanar da mutum illa bi tawati'ihima, dole sai mutum ya samu wato waɗannan kalmomin guda biyu sun yi muwafaqa akan halshensa da kuma zuciyarsa. Malai yace wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala yace wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum, Allah bai zanto bai kasance yana tozarta imaninku ba. Suratul Baqara aya ta 143. Kalmar imani anan ma'anarsa salatakum, shine malai yace ya'ani salatakum. Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum, Allah bai kasance yana tozarta imaninku ba, ma'ana Allah bai kasance yana tozarta sallanku ba, ma'ana salatakum ila baitil maqdis qabla tahwilil qibla, wato sallarku da kuka kasance kun yi kuna masu fuskantar baitul maqdis kafin a juyo da ku zuwa al-qibla. Masu bibiyar musulunci sun san da cewa an yi wani lokacin da musulmi suke fuskantar baitul maqdis don yin sallah, daga baya kuma aka juyo da su suka dawo suna kallon Ka'aba. To waccan sallah da suka yi suna duba baitul maqdis, wasu daga cikin sahabbai suke ganin to ita waccan sallar yaya matsayinta, kenan sallar yaya take, ta an karbe ta ko ba a karba ba? Sai Allah ya ce wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum, Allah ai ba zai tozarta imanakum ba. Saboda haka sallar da kuka yi kuna duba baitul maqdis karbabbiya ce, kaga sai Allah ya ambaci sallah da sunan imani anan dan a nuna wato sallar ita imani ce. Malai yace samma salatu kulluha imanan, Allah ya ambaci sallah gaba dayanta da sunan imani. Wa hiya jami'atun li amalil qalbi wal lisan wal jawarih, saboda ita sallah ta kunshi ayyukan zuciya, ta kunshi ayyukan halshe, ta kuma kunshi ayyukan gabbai. Zaka samu a cikin sallah akwai aikin zuci, shine irin su kulla niyya da abubuwa da ya kama da haka, da ikhlasi da sauransu. Wal lisan ta kunshi ayyukan halshe, shine abubuwan da mutum zai karanta na karatun alqur'ani da kabbarori da tasbihi da sauransu. Wal jawarih ta kunshi ayyukan gabbai, irin abinda mutum zai yi na ruku'i da sujuda da sauran zaman tahiyya da sauran irin waɗannan ayyuka. To shi yasa sai Allah ya karbi ambace ta da suna imani, wato a cikin waccan aya yace waja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jihada wa qiyama lailatul qadri wa siyama ramadan wa qiyamahu wa ada'a al-khums wa ghayraha min al-iman. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace jihadi da sunan imani, ya ambaci qiyamu lailatul qadr, mutum ya tsaya daren lailatul qadr ya raya shi da ibada, wato daren lailatul qadr kwanakin nan goma na karshen azumi, wanda a cikin su ne ake samun lailatul qadr. Mutum ya raya wa'annan darerakin da ibada domin ya dace da wannan dare na lailatul qadr, raya wa'annan kwanakin. Manzo Allah ya ambace shi da suna imani. Sannan haka wa siyama ramadan, azumin watan ramadan wa qiyamahu, da qiyamu layli a cikin azumin watan ramadan, duk manzo Allah ya ambace su da suna imani. Wa ada al-khumsi, da bayar da khumsi bayan an yi yaki a fidda ɗaya daga cikin biyar na abinda aka samu na ganima, ya zama wannan kaso ne na Allah da manzansa. Bayar da wannan khumsin manzo Allah ya ambace shi da suna imani. Wa ghayraha min al-iman, da wasunsa daga cikin abubuwa da manzo Allah ya ambace su da suna imani. To kaga wa'annan idan ka kalle su zaka ga ayyuka ne, jihadi aiki ne, qiyamul layli wato aiki ne, azumi da sauransu duk wannan ayyuka ne. To amma manzo Allah ya ambace su da suna imani dan a nuna maka wato ainihin shi imanin a shari'ance ya kunshi aiki, ya kuma kunshi wato fada da baki. Mala yace wasu idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malu afdal, an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, shin wani aiki ne yafi falala, ayyul a'mali afdal, cikin ayyuka wani aiki ne yafi falala. Kala sai manzo Allah yace imanun billahi wa rasulihi, aikin da yafi kowane aiki falala shine imani da Allah da kuma manzansa. Kaga aiki aka tambaye manzo Allah wani aiki yafi falala, da ya tashi ba da amsa sai yace imani da Allah da manzansa. To sai wannan ya nuna maka ashe imani da Allah da manzansa aiki ne, ashe imani da Allah da manzansa ya kunshi aiki, ya kunshi aikin zuciya, ya kunshi aikin halshe, da kuma ainihin aikin gabbai da sauran abin da ya kama da haka. Shi yasa a musulunci idan aka ce imani, yarda da abu a zuciyanka kadai, wannan baya baka matsayin imani. Dole sai ka fada da baki an ji, sannan kuma ka yi aiki da abin da wato ainihin wannan imani naka yake kunsa da shi, abin da ka fada kuma ka yi aiki da shi. Wannan yake mu zuwa ga tambaya ta 38. Mala yace mad dalilu ala ziyadatul imani wa nuqsani, menene dalili, tunda a baya malam ya ce imani yana karuwa yana raguwa. Mala yace imani yana karuwa yana raguwa, yana karuwa ta hanyar yawaita ayyukan da'a, yana kuma raguwa ta hanyar ayyukan sabo. To me ye hujja, me dalili da yake nuna imani abu ne da yake karuwa kuma yana raguwa? Mala yace ga amsar nan, shine qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, wato domin su kare imani tare da imaninsu. Kaga nan sai Allah yace domin su kare imani tare da imaninsu, wanda ya nuna shi imani yana karuwa. A cikin suratul fatih aya ta 4, a wani wurin kuma cikin suratul kahf aya ta 13 yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, su ashabul kahfi wasu matasa ne, wasu samari ne waɗanda suka yi imani da ubangijinsu. Allah ya ce wa zidnahum huda, sai kuma muka ƙara musu shari'a. Haka wannan yana nuna ainihin imani yana karuwa. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, a wani aya Allah ya ce wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, suratu maryam aya ta 76 Allah ya ce wa yazidul ladhina amanu, ko wa yazidul lahu alladhina ihtadaw hudan, kuma Allah yana kara ma waɗanda suka nemi shari'a shari'a, waɗanda suka nemi shari'a suka bi ta farkin shari'a, Allah yana kara musu ainihin shari'a. A wata aya ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wallazi nahta law zadahum hudan wa atahum taqwahum suratu muhammad aya 17 Allah yace wallazi nahta da su kuma wadanda suka nemi shari'a zadahum hudan Allah zai kara musu shari'a wa atahum taqwahum sannan kuma ya ba su takawar su wa izdadu alladhina amanu imanan suratul muddassir aya 31 Allah subhanahu wa ta'ala yace wa izdadu alladhina amanu imanan kuma Allah zai kara mu wadanda suka yi imani imani wadanda suka yi imani Allah zai kara musu imani ma'ana wadanda suka yi imani da Allah da manzansa suna kokarin aiki da wannan imanin to Allah zai ci gaba da kara wannan imani nasu yana karuwa ainihin suratul tauba aya ta 124 ubangiji ce fa ammal ladina amanu fazadahum imanan amma wadanda suka yi imani to sai Allah ya kara musu imani domin da zaran kai imani sai ka fara aiki to kuma kana fara aiki imani yana karuwa shi Allah ta'ala ya ce wadanda suka yi imani fazadatuhum imanan fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wadanda suka yi imani da ayoyin Allah sai wa'annan ayoyin su kara musu imani fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan amma wadanda suka yi imani to wa'annan ayoyin da suka yi imani da su wa'annan surorin da suka sauka suka yi imani da su sai su kara musu imani a cikin suratu ali imran aya ta 173 ubangiji yace allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hadhara allah wa ni'mal wakeel anan kaga sai allah ta'ala yace fazadahum imanan wadanda wasu daga cikin mutane suka ce musu wato kafirai suna can suna jiran ku ku yi hankali da su kar ku jefa kanku cikin hadari wannan tsoratarwan sai Allah ya ce fazadahum imani sai ta kara musu imani suka ce Allah ya isar mana kuma madalla da abin dogara wanda shine Allah daga anan ma sai Allah ya ce fazadahum imani sannan a cikin suratul azab aya ta 22 ubangiji ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima ganin cincirin dan kafirai a zagaye da muminai Allah ya ce wannan bai kara musu komai ba sai imani da kuma mika wuya ga dokokin Allah wa ba zadahum illa imanan wa taslima wannan ba abin da ya kara musu sai imani da mika wuya to kaga wannan ayoyin duk suna nuna karuwar imani kuma hanyar da duk abin da yake karuwa to kuma zai iya raguwa wannan sanannen abu ne in dai har abu zai iya karuwa to lalle kuma zai iya raguwa shi yasa ba sai an kawo bayani akan cewa yana raguwa ba tunda an kawo bayani akan cewa yana karuwa to wannan karuwan tashi hujja ce kuma da take nuna yana raguwa domin idan har abu zai karu to kuma lalle an yadda zai ragu wa ghayru zalika min al-ayat da wasu wadanda ba wa'annan ba daga cikin ayoyi da yawa da suke bayani akan karuwar imani wa qala sallallahu alaihi wasallam ko manzo tsira da mace Allah tabbata gare shi yace law annakum tawakkaluna fi kulli halatin ka halatikum indi lasafahatkum al-mala'ika yace masahabai da a ce ku kuna kasancewa a kowane hali kamar halin da kuke samun kanku a wurin da a lokacin da kuke zauna a gabana to da mala'iku sun yi musafaha da ku wato sahabbai ne suke ganin cewa to ai sun munafirta wani daga cikin sahabbai yake cewa ya munafirta ya hadu da Abubakar yace shikenan ni na zama munafiki Abubakar yace me yasa yace saboda imanin da nake samu a lokacin da nake zauna a gaban manzon Allah ba na samun irinsa a lokacin da nake zaune a cikin iyalaina idan na dawo cikin iyalaina muna ta wasa muna dariya ba na samun irin imanin da nake samu a lokacin da nake zaune a gaban manzon Allah Abubakar ya ce ni wannan matsalar fa da kafa da kowa yana fama da ita saboda haka mu je mu tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka tambaye shi sai ya ce law annakum takununa fi kulli halatin ka halatikum indi da a ce kuna kasancewa ko za ku kasance a koda yaushe cikin imani kamar irin halin da kuke samun kanku cikin imani a lokacin da kuke zaune a gabana lasafahatkumul mala'ika to da mala'ika ta yi musafaha da ku ta yi hannu da hannu da ku saboda karfin imani to amma idan kuke kuna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana muku bayani kuna ƙara samun shauki da kuma imani amma in kun rabu da shi to sai a samu wannan abin da kuke ji ya ragu a cikin zuciya wannan ya rabu a shiwa imani ashe yana raguwa yana raguwa wannan hadisin hujja ne akan cewa imani yana raguwa to wannan dalilan sun ishe mu gamsu cewa imani abu ne da yake karuwa yana raguwa sai mu wuce tambaya ta 39 mala yace mad dalilu ala tafadul ahli al-iman fihi to me dalili da yake nuna cewa ma'abuta imani suna samun tafawul suna samun fifiko a cikin imani idan mu manta ba a tarifin da malaye mai imani a baya cewa imani ma'abuta imani masu imanin ba dai ba su tarifin zaman daya ba wa in su sun fi wa in su imani to me dalili akan haka malaye ce dalilan suna da yawa ga wasu daga ciki yace qala ta'ala Allah ta'ala yace was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun was-sabiquna as-sabiquna wannan wani bangare ne malam ya kawo na wata aya da take ainihin suratul waqi'a aya ta 10 Allah ta'ala a inda ya fara bayani akan cewa kuntum azwajan salasa wa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama sai ce kuma was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun Allah yace a ranar alkiyama kuna rabuwa gida uku a samu ma'abuta dama wanda za su amshi littafin su a hannun dama a kuma samu ma'abuta hagu wanda za su samu littafin su a hannun hagu sannan a samu as-sabiquna as-sabiquna wanda za su tsere wadanda za su tsere masauran saboda karfin imanin su sai ce ulaika al-muqarrabun wa'annan sune al-muqarrabuna wanda suke makusanta Allah saboda karfin imanin su har yazuwa inda Allah ta'ala yake cewa ashabul yamini ma ashabul yamin kuma ma'abuta dama su wane ne ma'abuta dama ma'ana waɗanda za su karbi littafin su da hannun dama wannan ayon a cikin su ubangiji ya karkasa mana masu imani cewa akwai masu akwai ashabul yamin kuma akwai as-sabiquna as-sabiqun wanda su ake kira da suna al-muqarrabun wanda su ne suka fi girman daraja fiye da ashabul yamin wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya faɗa a ita dai cikin suratul waqi'a din aya ta 88 zuwa aya ta 91 a inda Allah ta'ala yace fa amma in kana minal muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin Allah ta'ala yace fa amma in kana minal muqarrabin amma idan wanda ya rasu wanda ya mutu ya kasance yana daga cikin al-muqarrabin makusanta Allah masu karfin imani na koli sai yace farauhun wa rihalun to zai hadu da hutu rauhun ma'ana sarahatun wa tuma'ninatun wa sururun wa sururun wa bahja wa tushine wa hutu da natsuwa da farin ciki da kwanciyar hankali da kuma ni'ima da natsuwa a cikin zuciya wanda bawa yake samu a lokacin mutuwarsa da kuma bayan mutuwarsa yace farauhun wa rayhan kalmar rayhan ita kuma suna ne jami'i na dukkan abin da ya kunshi jin dadin jiki ba na zuciya ba rauh suka fassara shi jin dadin zuciya rayhan suka fassara shi da jin dadin gangar jiki wato ismun jami'un li kulli lazzatin badaniyya wato suna ne wanda ya game dukkan wani jin dadi na gangar jiki abinci abin sha sutura mai kyau da sauran abubuwa ne kamar da haka wasu kuma suka ce a rauhan din suna ne na wani turare mai kamshi to za su samu cikin kamshin aljanna da turare mai kanshi a lokacin mutuwa da kuma bayan mutuwa to kaga wannan ya nuna su al-muqarrabun za su samu wannan falala din wacce take mai girma sai ce amma wa amma in kana min ashabil yamin amma idan ya kasance daga cikin ma'abuta dama ma'ana wanda za su karbi littafin sa littafin su da hannun dama yace fa salamun laka min ashabil yamin to aminci ya tabbata gare ka tunda ka samu kanka cikin ma'abuta dama to kaga ashe ashabul yamin ba su bane al-muqarrabun al-muqarrabun sun fi girman daraja sama da ashabul yamin wannan shi yake nuna ashe ahlul iman yatafadaluna fi imani masu imani suna samun fifiko wasu sun fi wasu a cikin imanin su wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya fara a cikin suratu fatir aya ta 32 yace faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah mala ya baro sauran ayan a baya guntun ayar a baya thumma awrasna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina Allah yace sannan sai muka dauki littafin mu muka gadar da shi ga wadanda muka zaba cikin bayin mu sai Allah ya karkasa bayin nasa da ya gadar musu da littafin sa sai ya kasa su gida uku yace faminhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake zaluntar kansa saboda shi musulmi ne mu'mini ne amma yana sakaci game da wasu abubuwa da Allah ya hana yana aikata su wasu abubuwa da Allah ya wajabta masa kuma yana sakaci game da su to sai ya samu kansa daga cikin masu zaluntar kawunansu sai yace wa minhum muqtasid daga cikin su akwai masu tsakaitawa wadanda sun tsaya tsakatsakiya abinda Allah ya haramta sun bari abinda Allah ya wajabta kuma suna yi to amma bangaren nafilfili ba su da kokarin yin nafilfili da sauransu to wannan sai ya jawo suka samu kansu a tsakatsakiya sune ashabul yamin da muka ambata a cikin waccan aya sai yace kuma wa minhum sabiqun bil khairat daga cikin su akwai wadanda suka tsere saboda yawan ayyukan alkhairi malamai suka ce sune wadanda bayan sun aikata wajibai suna bi hadda nafilfili bayan sun bar haram hadda makruhi duk sun kaurace masa da sauran abubuwa irin wannan to sai yasa suka samu girman daraja sama da wadancan shine Allah ta'ala ya ambace su da sabiqun bil khairat sune as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun wanda aka ambata a cikin ayar da muka ambata kaga wannan ayar sai ta nuna ashe masu imani Allah ya kasa su hawa uku akwai matakin farko akwai na biyu akwai na uku ya zo kuma a wani hadisi wanda yake ya inganta malai ce wa fi hadisi shafa'a ya zo a hadisin shafa'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yakhruju minan nari man kana fi qalbihi waznu dinarin min imanin Allah yana fitarwa daga wuta wanda aka samu a cikin zuciyarsa akwai daidai da girman dinari guda ɗaya na imani kamar a ce girman dala biyar namu nan a samu a cikin imaninka a cikin zuciyarka akwai imani gurgudan girman dala biyar ko dala biyu a cikin zuciya za a fita su za a fara fitarwa daga cikin wuta kaga sune azzalimun da anfusihim din da aka ambata wanda gasu da imanin amma kuma sun yi ta ayyukan sabo har zunubin su ya rinjayi ladan su to kaga za su shiga wuta na wani lokaci da za su yi kanin a fitar da su to anan suna iya samun ceto to wanda za su fara samun ceto daga cikin ire-iren waɗannan sune wanda da aka leka zuciyarsu sai aka samu akwai daidai da girman dinari daya na imani a cikin zukatansu summa man kana fi qalbihi nisfu dinar in an gaba da waɗancan masu girman dinari imani daidai da girman dinari daya sai kuma a fara ceton waɗanda suke da imani daidai da rabin dinari wato wanda imanin su ya kai gurgudan rabin dinari daya wa fi riwayatin aw wata riwaya manzo Allah yace yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yadhinu sha'iratan thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yadhinu burra thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yadhinu dharra manzo Allah wannan hadisi yace za a fitar daga cikin wuta masu imani kenan waɗanda suke sun zalunci kawunansu ta hanyar yawan ayyukan sabo har aikin sabon ya mamaye ladansu za a sa su cikin wuta to amma za a fitar da su sakamakon kalmar shahada da suka faɗa suna da imani man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min khair kuma alhali a cikin zuciyarsa akwai wani abu na alkhairi ma'ana na imani da wannan kalmar yayi imani da ita imanin kuma ma yazinu sha'iratin girman sa kawai bai wuce girman sha'ir ba wato kwayar alkama babba wato shine kwayar sha'ir summa yakhruju minan nari sa'annan kuma sai a fitar daga wuta man qala la ilaha illa Allah wanda yace la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazinu burra alhali kuma an samu a cikin zuciyarsa akwai alkhairi ma'ana akwai imani wanda yake daidai da gurgudan girman wato ainihin alkama akwai sha'ir akwai kuma alkama wato zaka samu girman su sha'ir din yafi alkama girma da kadan summa yakhruju minan nari bayan an gama da wa'annan sannan kuma sai a fitar daga wuta man qala la ilaha illa Allah wanda yace la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yadhinu zarra alhali kuma an samu a cikin zuciyarsa akwai imani daidai da girman zarra wato zarra shine wata kwayar halitta ce wadda take mafi kankanci wadda ba a maganinta da ido sai an sa abinda ake ƙara girma sannan a ganta saboda kankantar ta to amma idan an samu daidai da kwayar wannan zarran a cikin zuciyar mutum na imani shi ma za a ceto shi daga wuta yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam kaga anan sai manzo Allah ya karkasa imanin mutane wani daidai girman dinari wani rabin dinari wani daidai da sha'ir wani daidai da ainihin alkama wani kuma daidai da girman zarra wannan yana nuna ashe ma'abuta imani suna samun tafadul fi imanihim fifiko a cikin imaninsu tambaya ta 40 ina ga wata kila ita ce tambaya ta karshe saboda lokaci ya tafi malam yace ما دليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق ما دليل ده yake nuna cewa imani idan aka furta kalmar imani tana kumsar gaba dayan addinin idan aka yi itlaqin ta mun fada a can baya cewa kowace kalma daga cikin maratibud din din nan guda uku idan aka ambace ta ita kadai to ta kunshi addinin duka idan aka ce al-islam to ya shafi hadda imani hadda ihsani haka kuma idan aka ce al-iman shi ma ya kunshi hadda al-islam hadda al-ihsan haka idan aka ce al-ihsan shi ma ya kunshi imani kuma ya kunshi musulunci duka sai dai in an kawo su a hade da juna kowanne sai ya wakilci kansa idan aka kawo su tare aka ce al-iman wal islam wal ihsan to shi islam din sai ya kunshi ayyuka na zahiri imani ya kunshi ayyukan zuci ihsani ya kunshi kuma kyautata ayyukan wannan kenan to me ye dalilin da yake nuna shi imani idan aka ambace shi yana wato ainihin kunsar gaba dayan addinin dukkanin sa idan aka ambace shi alal itlaq hujjar ga tana malai ya kawo shine fadar manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisin da ake kiran sa hadisu wafdu abdul qais hadisu wafdi abdul qais wato hadisi ne na wata tawaga da suka yo cincirin da suka zo wajen manzo Allah suka karbi musulunci an samu wufud bayan manzo Allah ya samu rinjayi musamman a lokacin da aka yi fathu makka to kabila daban-daban sai a samu kabila gaba ɗaya ta taso da ita da jama'an ta da shugaban garin an zo an karbi musulunci a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kafin wannan mutane da ɗaiɗai ku ne suke shiga musulunci da guda da guda kuma sai an samu dogon lokaci kafin a samu wani wanda zai zo ya musulunta har aka sa aka kai shekara ta 60 shekara ta 6 bayan annabta duka musulman da ake da su su wuce mutum 40 ba kuma an shekara 6 ana musulunci amma duka musulmin ba su wuce mutum 40 ba to amma daga baya Allah ya tabbatar da alƙawarin sa kina Allah ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a nasrullahi wal fathu ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to kaga ana aka nuna manzo Allah idan taimakon Allah ya zo kuma kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a sabanin da guda guda ne ake shiga shi ma ba kullun ba to kawai ka koma ga Allah kai ta tasbihi kana gode ma Allah kuma kana neman tubar sa kana istighfari kana neman gafarar sa domin shi mai yawan karban gafara ne to wafdu abdul qais su ma sun zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka karbi musulunci to sai suka tambaye manzo Allah mai kake mai zaka umurce mu sai ya ce amurukum bil imani billahi wahdahu ina umurtaku da imani da Allah shi kadai qala sai ya tambaye su yace ataduruna mal imanu billahi wahdahu shin kun san menene imani da Allah shi kadai bayan ya ce ina umurtaku da imani da Allah shi kadai sai kuma ya tambaye su yace ataduruna mal imanu billahi wahdahu shin kun san me ake nufi da imani shi kadai qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne mafi sani qala yace shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah shine shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne wa iqamus salati da kuma tsayar da sallah wa ita'uz zakati da bayar da zakka wa an tu'addu min al-maghnami al-khums sannan ku bayar da khumusi a cikin abin da kuka samu na ganima dai bisa biyar cikin abin da kuka samu na ganima haka sai manzo Allah ya ambaci rukunin musulunci wato ainihin da suna imani anan zamu dakata da fatan in makaranta yayi dai Allah babu dada ku rabbi Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh